عفوا أخي.
يا مسلما أهوى ولا يهواني
قلبي بكى
متسائلا عن إخوة الإيمان. عفوا أخي.
يا مسلما أهوى ولا يهواني قلبي
بكى. kirari da jinjina sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala madaukakin sarki. Muna gode masa, muna neman taimakonsa da kariyarsa da agajinsa da kiyayewarsa, wanda Allah ta'ala ya shiryar da shi. Shi ne shiryayye Allah ta'ala ya shiryar da mu, wanda Allah ya batar da shi babu mai iya shiryar da shi. Salatin Allah da ɗaukaka da aminci marasa iyaka su tabbata a bisa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cikamakin annabawa, shugaban manzanni wanda Allah ta'ala ya aiko shi domin ya zama rahma ga talibai da iyalan gidansa masu daraja, da sahabbansa yardaddun Allah, da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako.
Yurahumu qad uljimu farta'a kullu lisani aturahumu qad khuddiru an sam'i kulli bayani.
Masu sauraron mu a wannan shiri na kundin tarihi, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wannan mako za mu bayar da tarihin Abbas dan Abdul Muttalib. Abbas amine na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam, wato kanin mahaifin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Mun shina mahaifin annabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah yana da ƴan uwa su 18, dukansu ƴaƴan Abdul Muttalib. Akwai Al-Harisu, akwai Az-Zubair, akwai Al-Hamzatu, akwai Abu Talib, wanda shi Abu Talib sunansa Abdul Manaf. Sannan akwai Abu Lahab, wanda shi sunansa Abdul Uzza. Akwai Abdul Ka'aba, shi kuma sunansa Al-Muqawwam. Sannan akwai Hajalun, akwai Gaidanu, akwai Al-Mugira, akwai Naufal. Waɗannan su ne ƴaƴan Abdul Muttalib maza. Akwai irin su Dirar. Sannan akwai mata, akwai Safiyatu, akwai Atika, akwai Arwa, akwai Umayma, akwai Barratu, akwai Ummu Hakimin, wanda ake kiranta Al-Bayda. Waɗannan dukkanin su kannai ne da yayyan mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, dukansu kuma ƴaƴan mutum ɗaya ne, ƴaƴan Abdul Muttalib ne. Abbas ya haɗa darajoji da yawa. Na farko, ɗan uwan manzon Allah ne sallallahu ta'ala alaihi wasallam, domin Abbas ɗan Abdul Muttalib ne. Shi kuma Abdul Muttalib sunansa Shaibatul Hamdi. Sannan ɗan Hashim, shi kuma Hashim sunansa Amru, ɗan Qusayyu. Amin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama, kuma ɗan uwan mahaifinsa, ko mu ce kanin mahaifinsa ne, mafi kusa da shi wanda ya bari a duniya. Sannan gashi sahabinsa, ya gan shi, ya yi imani da shi, ya riƙe zumunta da alƙawari tsakaninsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan ahlul baitin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam, daga banu Hashim, daga Quraishu, daga banu Isma'ila, dan annabi Ibrahim alaihi salatu wasallam. An haifi Abbas radiyallahu anhu kafin shekara giwa da shekara uku. Wato tsakaninsu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a haihuwa shekara uku. Wata rana an tambaye shi, shi Abbas, cewa da kai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waye babba? Sai ya ce shi ne babba, amma an haife ni kafinsa da shekara uku. Kun ga ladabi, ba zai ce ni ne babba ba, sai ya ce manzon Allah ne babba, sai dai an riga haihuwa ta kafinsa da shekara uku. Abbas sunan mahaifiyarsa Nutailatu ƴar Janabu bin Kulayb. Abbas mutum ne mai kwarjini, kyakkyawa, dogo, mai nutsuwa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kaunarsa, yana girmama shi. Har sahabbai sukan yi tawassali da addu'arsa wajen roƙon ruwa. Wata rana suka sa shi a gaba ya yi roƙon ruwa. Sai ya ce, ya Allah, waɗannan sahabban annabinka ne, ni kuma ammin annabinka ne, ƙanin baban annabinka ne. Saboda saninsu da matsayin da nake da shi a wajen annabinka, ya sa suka sa ni a gaba, suka ce na roƙe ka kai ruwa. Daka ya Allah, ga sahabbai sun sa ni a gaba, sun ce na roƙe ka kai ruwa, saboda sun san matsayina a wajen annabinka, sun san annabinka a matsayinsa a gurina, don haka ka yi musu ruwa. Nan da nan sai ruwa yake ci, aka yi ta ruwa har zuwa wani lokaci. Malaman tarihi sun yi saɓani lokacin da Abbas ya musulunta. Wasu ce ya musulunta kafin hijira, amma ya ɓoye musuluncinsa har ya fita yaƙin Badar. Bayan an ƙare yaƙin Badar, aka kama shi a matsayin fursunan yaƙi, sai ya bayyana cewa dole aka yi masa ya fito, amma shi musulmi ne, kamar yadda ya zo a cikin siyar juz'i na biyu shafi na 78. Allah ya azurta Abbas da ƴaƴa guda 10. Akwai Al-Fadl bin Abbas, akwai Abdullah bin Abbas, akwai Ubaydullah bin Abbas, akwai Qusam bin Abbas, akwai Abdurrahman bin Abbas, akwai Ma'bad bin Abbas. Waɗannan duka ƴaƴan mace ɗaya ne, sunanta Lubabatul Hilaliya Ummul Fadli. Sannan akwai Kasiru wanda shi wannan babban malamin fikihu ne. Akwai Tammamu da kuma Umayma. Waɗannan su ma mahaifiyarsu ɗaya sunanta Ummu Walad. Sannan da Harisu ɗan Abbas, mahaifiyarsu sunanta Hujailatu bintu Jundaba At-Tamimiyya. Wato Abbas kenan yana da mata uku, yana da ƴaƴa 10. Muhammadu dan Ammar dan Abi Yasir As-Salami ya ce ya ga Abbas a ranar Badar yana tsaye kamar gunki, idonsa yana zubar da hawaye. Yace sai nace masa, ya Abbas, ba ku kyauta ba, ku fito za ku yaƙi dan ammunku tare da maƙiyansa. Sai ce, me ya faru, an kashe shi ne? Sai nace, Allah mafi ɗaukaka da buwaya ya kare shi. Sai ce, to me kake so a guri na? Sai nace, Annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana a kashe ka, sai dai ya ce in mun ganka mu kama ka. Sai yace, ai na san shi da sada zumunta, kamar yadda zai cikin Ibnu Sa'ad juz'i na 4 shafi na 12. Dama Allah ya umarci Annabi sallallahu alaihi wasallama, yace kai afuwa ga wanda ya zalunce ka, ka bawa wanda ya hana ka, ka sada zumunta ga wanda ya yanke maka zumunta. Da haka Abbas gashi ya fito zai yaki Annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma duk da haka Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wa sahabbai wasiya da in sun ganshi kar su taba shi. Wannan sahabi shine ya ribato Abbas, ya daure shi, ya zo da shi gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ƙare yakin Badar. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tambaye shi, sai yace, ai kilas aka yi masa ya fito wannan yaki ba da sansa ba. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya tambayi wannan sahabi, ya akai ka kama Abbas? Sai yace, wani mutum ne yazo ya taimaka min na kama shi. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace, wanda ya taimaka maka ka kama Abbas ka daure ba mutum bane, mala'ika ne. Yana cikin Siyar juz'i na 2 shafi na 81.
أتراهم ماتوا وما يدرون بالأفغان، أتراهم ماتوا وما يدرون بالأفغان.
منذ الله صلى الله عليه وسلم سيتي وعباس كفن شكنك دان قوانك أكيلو دان نوفل دان حارس لكم أبو كنك وبادة دان جهدم. سيتي شيفا مسلميني بعد سن سيفتو ياكي نمبر دولة أكي مسا. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace, Allah ne mafi sani da al'amarinka, idan abin da ka faɗa gaskiya ne Allah zai mayar maka da alkhairi, amma a fili kana cikin waɗanda suka yake mu. Sai yace, ba shi da kuɗi. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace, ina kuɗin da ka bawa matarka Ummul Fadli? Kace, idan an kashe ni ki bawa wani kaza, ki bawa wani kaza, lokacin ku biyu ne kawai. Sai Abbas yace, wallahi lokacin da muka yi wannan abu babu kowa a gurin da gani sai matata Ummul Fadli. Lalle na shaida na yarda kai manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Na cikin Siyar juz'i na 2 shafi na 82. Abdullah dan Abbas ya ce, lokacin da aka kamo Abbas aka daure shi a Badar, da dare yayi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasa bacci. Sai sahabbai suka tambaye, suka ce, ya Rasulullah, me ya faru ka kasa yin bacci? Sai ce, yaya zan iya bacci ga Amina a daure cikin sasari yana nishi? Da sahabbai suka ji haka, sai suka je suka kwance Abbas. Abbas radiyallahu anhu yana daga cikin amintattun mutane masu kaunar Annabi sallallahu alaihi wasallama tun kafin ya musulunta. Domin lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama zai gana da mutanen Madina a Makka kafin hijira zuwa Madina, Abbas yana cikin masu yiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama rakiya duk da bai musulunta ba. Amma a wannan lokaci ya zama mai aminci, kuma mai amana, kuma mai kaunar Annabi sallallahu alaihi wasallama. Koda ba zai addininsa ba, to ba zai bari wani abu ya cutar da shi ba. Dama ana samun wasu mutane kaga ba musulmi bane, amma suna da halin kwarai, suna da halin kirki, suna da halin mutunci. Za gansu da jarumta, da kyauta, da gaskiya, da amana, da adalci, da sanin ya kamata, da tausayin na ƙasa, da girmama na sama, da haƙuri, da zumunci, kamar yadda ya faru ga Najashi sarkin Habasha. Lokacin bai musulunta ba, amma sai gashi shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dauki amana sahabbai ya danka a hannunsa.
Turahum qad uljimu farta kullu lisani, aturahum qad khuddiru an sam'i kulli bayani.
Abbas shine wanda ya rike ragamar taguwar Annabi sallallahu alaihi wasallama, ya tsaya tare da shi, aka yi ta fafatawa ba gudu ba ja da baya. Allah ya bada nasara a yakin Hunain. kamar da yazo a cikin juz'i na 2 shafi na 88. Wata rana wani mutum a Madina ya faɗi magana mara da'i ga Abbas, sai Abbas ya mare shi. Har rikici ya so ya barke, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hauka minbari, yace ya ku mutane waye yafi daraja duka a cikin mutane a wajen Allah? Sai suka ce kai ne ya Rasulullah. Sai ce to Abbas daga gare ni yake, daga yau kada ku ƙara zagin matattunmu don ku cutar da rayayyunmu. Domin shi wannan abin da ya faru tsakaninsu da Abbas din ya zagi wani dan uwan Abbas ne da ya mutu a zamanin jahiliya. Akwai wasu mutane da suka musulunta amma iyayensu basu musulunta ba. Shine Annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana zagin iyayen nasu a gabansu don kada a muzanta su. Kamar Khalid bin Walid, mahaifinsa Al-Walid bin Al-Mughira bai musulunta ba. Irin su Ikramatu bin Abi Jahal, babansa Abu Jahil bai musulunta ba. Irin su Amr bin Al-As, mahaifinsa Asi dan Wa'il bai musulunta ba. Irin su Abu Huzaifa Maula Salim, Salim Maula Abi Huzaifa da ake cewa shi Abi Huzaifa din dan Utubatu bin Rabi'a ne. Akwai wata sahabiya mai suna Fatima Al-Walid bin Utubatu. Waɗannan duka iyayensu ba musulmi bane. Irin su Abdullahi bin Abdullahi bin Ubay bin Salul, Abdullahi bin Ubay bin Salul wanda shine yake dauke da tutar munafinci duka a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama, amma dan sa mumini ne, salihi ne, yana cikin manyan sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam.
Kullu lisani aturahu qad khudiru an kanti kulli bayani.
Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace me yasa wasu mutane suke cutar Abbas? Su sani Abbas fa Ammina ne, shi kuma Ammi wato kanin uba ko wan uba, mahaifinsa ɗaya ko mahaifiyarsa ɗaya ko kuma babansa ɗaya, to kamar fa uba yake. Wanda ya cutar da Abbas, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya cutar da ni. Tirmidhi ya rawaito wannan hadisi mai lamba ta 3758 da 2762 da 2761. Sahaiba Maula Abbas yace ya ga Aliyu radiyallahu anhu ya sumbaci hannun Abbas da kafarsa, yana cewa ya Ammina ka yarda da ni. Kamar da yazo cikin siyar juz'i na 2 shafi na 94. Abbas ya yanta bayi 70 kafin rasuwarsa. Abbas dan Abdulmuttalib ya rayu tsawon shekara 88 a duniya. Ya rasu a shekara ta 32 bayan hijira, a lokacin khalifancin Sayyidina Usman radiyallahu anhu. Sayyidina Usman ne ya masa sallah, aka binne shi a Baqi'a. Zuriyarsa ta yadu a bayan kasa, sun kafa gwamnati wacce ta kwashe daruruwan shekaru suna mulki, wanda aka fi sani da daular Abbasiyya. A ruwaito hadisi 35 daga Abbas. Bukhari ya ruwaito guda daya juz'i na 10 shafi na 499. Muslim ya ruwaito daya mai lamba ta 209. Haka Muslim shi kadai bayan wancan wanda Bukhari da Muslim suka ruwaito guda daya, shi ya ruwaito hadisai guda uku mai lamba ta 34 da 491 da 1775. Bukhari ma ruwaito guda daya kawai, wato mai lamba ta 89. Da ana raba gadon Annabawa, da Abbas zai samu gadon Annabi sallallahu alaihi wasallama. Domin lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya koma ga Allah, babu wani mutum namiji mafi kusa da Annabi sallallahu alaihi wasallama kamar Abbas a duk fadin duniya, domin shi amminsa ne. Shi ko Ali bin Abi Talib dan amminsa ne. In kuma akwai ammi, to ya wuce dan ammi. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar mata guda 9 da 'ya daya da kuma amminsa. Inda za a raba gadansa, za a raba shi ne 24. Yarsa ta daure 12, matansa su dauki 1/8, shine guda 3, sannan amminsa kuma ya dauki guda 9, wanda shine mafi kusa da shi wanda zai ci gadansa namiji. Mutane game da gado sun kasu gida 4. Akwai wanda yana cin gado ana cin gadansa. Akwai wanda yana cin gado ba a cin gadansa. Akwai wanda baya cin gado ba a cin gadansa. Akwai wanda ba a cin gadonsa amma shi yana cin gado. Wanda yana cin gado ana cin gadansa shine sauran mutane, da da uba idan dukkansu addininsu ɗaya musulmi ne, to kowa zai iya cin gadon wani. Sannan wanda yana cin gado ba a cin gadansa, shi yana cin gado amma ba a cin gadansa, sune Annabawa. Sannan wanda baya cin gado ba a cin gadansa shine kamar bawa. Bawa idan yana da ƴaƴa, to ba za su ci gadansa ba, inda yana da mai shi din ne zai ci gadansa. Sannan wanda ba a cin gadansa amma yana cin gado, shi ma shine wanda suka aka bambanta da shi a wajen maulanci. Don haka Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama, babban mutumin da ya bari a duniya a bayan kasa, a bayansa shine Abbas dan Abdulmuttalib. Amminsa ne, sahabinsa ne, dan uwansa ne, masoyinsa ne, kuma wanda ake kirga gidan Annabi sallallahu alaihi wasallama ta bangare guda 4 da shi. Ana cewa akwai Ali Abbas, akwai Ali Ja'far, akwai Ali Aqilu, akwai kuma Ali Aliyu. Waɗannan duka ahli baitin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam, suna da daraja wajen guda hudu. Daraja ta farko sun hada jini da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Daraja ta biyu sun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Daraja ta uku sun ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Daraja ta hudu zuriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yadu ne ta tsakanin su. Daka wajibi mu kaunaci iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da ƴaƴansa da matansa, mu girmama su, mu mutunta su, mu kaunace su, mu kimanta su. Wannan duk yana daga cikin kimanta da darajta da kaunar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam.
Turahumu qad uljimu tarta'a kullu lisani aturahumu qad khuddiru an sam'i kulli bayani.
Kamar yadda muka bayani ma sauraron mu a cikin wannan shiri, ci gaba da aika mana da tambayoyi da karin bayani kamar yadda suka saba, ko dai ta lambar wayar nan mai 0803337915, ko kuma ta email kundintarihi@yahoo.com, ko kuma aiko wasika zuwa ga filin kundin tarihi gidan Radio Freedom. Sannan zamu duka rage minti 5 domin karanto tambayoyin jama'a, sannan kuma insha Allah duk lokacin da amsa din ta zo daidai lokacin zamu bada amsan wannan tambaya kamar yadda jama'a suke nema insha Allah.
Tambayoyi zuwa ga filin kundin tarihi. Tambaya ta farko tana cewa, muna roƙon mallam da Allah mai da wannan shiri zuwa ranar Litinin daga Hassan Bala mai Yafi zuwa ga filin kundin tarihi. Muna son tarihin masallacin Uba a huta lafiya. Muna yi wa mallam fatan alkhairi. Muna son a ba mu tarihin Abu Muslim Al-Kursani daga Hafiz Ahmed Gongozo. Gaisuwa ga mallam da gidan Radio Freedom. Dan Allah mallam a ba mu tarihin Mahadi kuma yaushe zai bayyana, daga Sabo misali Dakata. Dan Allah mallam, muna son ka saka son wannan shiri. Mu ne maka fatan alkhairi daga Jamilu M Kano, Tudun Wada, Dan Kaje. Barka da aiki. Dan Allah a ba mu tarihin Zaidu bin Harisa daga Aminu Suwidi, Tudun Wuzulci. Allah ya kara wa mallam lafiya. Da Allah ba mu tarihin Humairau, yaya aka yi ta samu wannan sunan, daga Sailuba Abubakar Aminu Gada. Da Allah mallam, kwanan Umar radiyallahu anhu yayi kafin ya rasu, daga Muawiya Garba Kabo. Muna yi wa mallam fatan alkhairi. Mallam, wane ne ya rubuta Qur'ani? Wane ne ya digo? Wane ne ya yi wasali? Su waye suka tattara? Daga ɗalibar ka Aisha M Ummi Al-Mustafa Sheka, layin gidan Mowa. Assalamu alaikum. Mallam, Allah ya ƙara maka ƙoƙari. Mallam, ba mu tarihin sahabin nan Huzaifa daga Kabiru Mariri. Mallam, ya kamata ya amfani da sunan Ansar a sa wani kamfani? Daga Junaidu Muhammad Gomaja. Mallam, ya ce Jabir dan Abdullahi ya musulunta, ka huta lafiya daga ɗalibinka Sabiu Adam Bunkure. Mallam, ka ba mu tarihin sahabin nan wato Mus'ab bin Umar daga ɗalibar ka Hadiya Awwal Al-Fundiki Kano. Mallam, don Allah a ba mu tarihin Usama bin Zaid daga Abdulrahman Shagari Kwatas. Mallam, ba mu tarihin Abdulrahman bin Au daga Abdulrahman Shagari Kwatas.
Turahumu qad uljimu farta'a kullu lisani aturahumu qad khuddiru an sam'i kulli bayan.
Za ku dinga jin tambayoyinku haka insha Allah. Sannan duk wanda lokaci yayi na amsa tambaya din zai ji amsar tambayansa. Ku ci gaba da rubuto mana tambayoyi da karin bayani a cikin wannan shiri na kundin tarihi. Muna maraba da shawarwarinku da kuma bayananku da tambayoyinku da karin bayanin da kuke yi. To nan za mu tsaya a cikin wannan shiri namu na kundin tarihi. A madadin wanda ya dauka mana wannan shiri, Musa Abdu Tudun Wadani ne gabata da wannan shiri, Muhammad Amin Ibrahim Daurawa. Nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa
barakatuh. Aturahumu qad khuddiru an sam'i kulli bayani. Aturahumu qad uljimu farja'a kullu lisani aturahumu قد خدروا عن سمع كل بيان.